أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magriba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar Lahadi a yau muna 8 ga watan Zulqa'ida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan 5 na shekara 2023 miladiya insha Allah ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafi na fiqh na mazhabar Imam Malik bin Anas Allah ya kara masa yarda littafin risala risalatu Abi Zaid al-Qayrawani a wannan sati mun gama da babin da yake bayani akan sallah a yau babi na 10 kenan a yau zamu tashi babi na 11 shi kuma babun fil imamati wa hukmul imam wal ma'mum wannan shine darasi na 16 kenan insha Allah a cikin wannan littafi darasin da muka fara wannan babi zai mana bayani akan limanci da hukumcin liman da kuma hukumcin mamu insha Allah kenan daki daki dalla dalla ba mun shigo sallar to kuma yanzu sai direban sallar da karam motar sallar gabaki daya insha Allah kenan bayani akan su to sai a diba kenan kun ba da shahin ko na farko malai ce waya ummun nasa afdaluhum wa afqahuhum a kaida ta addinin musulunci ta shari'a idan za a yi limanci wanda zai jagorance ku in dai ba san zuciya ba to in dai za a bi shari'a to shine aka ce waya ummun nasa afdaluhum ma'ana mafificin su wanda ya fi su kuma wanda ya fi su sanin addini ma'ana kenan wanda yake da ilimin jagorancin sallar kenan kamar mota ce da direba ka san direba da danyen wannan mota da danyen direba ke ka san ba zaka shiga ba domin mi ka san inda zai kai ka to saboda haka sallah ma to ita ce tafi dacewa a nema mata direban kwarai direba inda ake samun sa to shine wanda yafi sanin addini mana wanda yafi karatu afqahu wanda yafi sanin fiqh ma'ana akwai ilimi daban kuma fiqh daban zaka yi ilimin ka san nassosin to amma kuma akwai fiqh darasan da suke karkashin wannan nassi na alqur'ani ne ko na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan tayi zaka samu mutun ya fika gangaram to amma kuma wajen sanin matsalar sallar ba mamaki ya san qur'ani ya haddace qur'ani to amma kuma wajen sanin kan gadan masallar idan ta baci ya za a gyara ta kaga shi sanya ko direba inda za a samu direba ga direba wannan sample wannan kuma ga direba makaniki direba ne makaniki in ka tashi dauka wanda zaka dauka direba makaniki ko ba haka ba saboda mi ko a daji an tsaya to ya san zai iya tabbiri ko laji ya samu ya daidaita to haka ana son kenan a wajen sallah ma kenan bayan sanin alqur'ani to ya sani akwai sanin fiqh kenan musan ya san kabli da ba'adin sallah to wani abu lokaci guda ne wani abu zai zo ba ma a cikin kwamatala saboda haka ana harkalla da waye da sauransu
liman yazo shiga sallah can kuma sai rabko nuwa ta kama to ya za a gyara kaga dole sai wanda ya san to ya za a yi makaniki kanikancin a gyara sallar da sauran shi ne to afqahu wanda yafi sanin kuma ka'idodin sallah da sauran su bayan ilimin da sauran su kira anan wajen babbaci tayu fifiko da sauran su ya fika qur'ani to amma kuma bai da fiqh to kaga kuma kenan in ya jagoranta an taba ci kuma da yau sai an dawo ka to ashe wanda yafi sani ga qur'anin ga fiqh shi yafi wala ta ummul mar'atu fi fariratin wala nafilatin to ku shi a ka'ida ta addinin mu in dai addinin da muke ne muna so Allah ya karba mana kai mu gidan aljanna wanda Allah ya ce inna dina inda lahi al-islam addinin Allah musulunci to musuluncin da kake fata ya kai ga gidan aljanna ko musulunci da kake fata ya kai ki gidan aljanna dan uwa yar uwa kada rayuwar duniya ta bude mu yar uwa kada masu kiran mata zuwa ga halaka masu kiran mata da sunan wayewa a ba wayewa ce ba halaka ce masu duniya kiran mutane da cewa zamani ya canza a canza a'a addinin Allah yana na in zamani in ya kai dubu zai canza saboda haka addini shi ake bi ba shi yake bi ba addinin Allah bai canza wannan yadda Allah ya saukar da shi har tashin alkiyama in dai kana son samun rahmar Allah da gafarar Allah da gidan aljanna to sai ka bu tabarkin magabata tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sannan kuma tabarkin daliban sahabbai sune tabi'ai sannan tabarkin daliban sahabbai sune tabi'u tabi'ina haka har zuwa amma in dai har mutum wai zamani zai kawo rushin kunya da fitsara mutum wai ya ma addinin Allah kuskurima wallahi ya sani inda wannan duniya ce ta ishe ga tuwo da nama riga da wando ta ishe mutum wallahi kana nan zaka wa addini da kai za a hada ma addinin Allah cin kashi a walakan dashi saboda kana samu ko mulki ko wata sarauta ko ta dokaka wallahi ka jira wata rana sai ka rena kanka in mulkin kake ta maka wannan kujera wata rana zaka sauka ka barta in dukiyar ne ka diba nawa zaka ji an ce wannan tsohon alhaji ne tsohon dan kasuwa ne in me kake ta kamar saboda haka in baka tafi ka barshi ba zai tafi ya barka kenan mu duniya mu bita a sannu me yasa ya nake mana wannan shimfiɗa kira ne ga jungiyoyi da mutane akan addinin Allah zaga mutum kowa da baki da fari da wane ne da tun me kashi zaga akan addinin Allah kowa zai yi tsoma baki kuma amma addinin Allah karazi musamman mu ji wannan ka'ida wala ta ummul mar'at fil fadidati wala nafila a musulunci kaf mace ba ta wannan limanci sallar farali ko sallar nafila ba inda aka musulunci shar'anta mace ta ma maza su limanci na sallar farali ko sallar nafila sassauci inda yake sassauci bangaren mata mace za ta iya ma ƴan uwanta mata limanci shi ma limanci ya sha bamban da na maza in za su yi limancin in sun shiru to tana tsakiyar su ba a mace ba ta fitowa irin yadda namiji zai fito ya yi limanci da sauransu kuma mata ƴan uwansu zalla kawai shi ma na falala ta wannan sahabiya ta tattaunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana sani da zai fito zaki yi musu amma ga ka'ida yanda ake to amma kun ga yau rishin kunya da fitsara ta kawo kuma musulmai suna gani har an wani abu ba ka wallahi abin da kai ce ni kadi ba zan gani wa yanzu wai ha a kawo mace wai ta yi ma maza limanci wai dan tsabar rushin kunya da fitsara ma ko kuma sahun ma wai da maza da mata kuma ma da kadi ba wannan ji wata kadi ba provocation ce addinin Allah ne yake musulmai ne a cikin musulunci ake ma wannan ke ganta ga wai kuma a cikin sahun ma bayan mace da namiji wasa da wata zaka same ta da ita da kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ajina wai wannan wahidatul adyan hada addinai wai a zauna a guri daya wa shine wani tunani wanda na ishbu tsara na shedan wani baiti ibrahim wai a guri ne za a gina ga masallaci ga coci ga gurin bautar yahudu washi ne wani tsari washi ne ci gaba kuma aka samu wasu ruba lalatattu furi na musulmai wadanda suke kuma diye musu akan waɗannan abubuwa. To in dai addinin Allah ne, to babu inda aka halatta mace ta mazalimanci. Kakaje ko ina gashi, wala ta ummul mar'ati fil fariyati wala nazila, mace ba ta limanci farali ko nafila. La rijal wala nisa, to kaga a mazhabar malikiya ma su hanna matan ma sun soke gaba daya, su ce waccan bai waccan hujja bata isa wata ai ta suka mun manzon Allah ita kadai ba wata zaya bai ce sauran mata ba, kuma sa'annan inda kaida ne kuma me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da shigarwa. Ina ba ta fahimta ba basirin da sun ba, amma me fiqhu anan fiqhu fahimtar su ga nassin ba wai musu da nassin dai ba. A'a, suna ga wannan hujja bata kai dalilin a ce to kowace mace ta yi limanci ba, wannan kadai baiwa Allah ta tambaye manzon Allah ita kadai aka ba kwabiyar kenan. Kaga mu masu bin mazhabin malikiya, to kaga mu kaida san ko mata ma mace bata musulmanci. Sai in ka dauki zahirin wata hadisi kace a gashi, to amma ka diba yau da ake rufe tsaran nan kala kala, wa mace ta ma mazalimanci kuma ai sahu wa hadda maza da mata dan tsabar shekuya da fitsara. To muqaddara ma in za a sallah da maza da mata haka ake sahu, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Ni manzo Allah yace sharrin sahu na mata shine wanda yake gaba, mafi sharrin sahu na maza shine na baya. Saboda haka maza su ne manya baya a gaba, mata su suke koma baya. To kuma ina aka samu dama kuma har a ci danye wa asahun mace da maza, abin yana yawo a cikin sosai wannan rezo sosai, hadda bidiyo ka gani kawai da rashin kunya, kuma ga tana a kai tsaye kan koma ya fi babu yanda ka ganta sagalalladin ta tsirararta kawai da rashin kunya. Kuma da yawa daga cikin mulalatattun musulmai, mutum yana kiran musulunci kuma ga jina a ci gaba ne wayewa ne. Allah ka shirya mu sabar, haka shi san ya kenan shin fada mu gani haka wa inda addinin da kake so Allah kai ka aljanna ne, to babu shi. Kuma babu zancen a hada wai neman hadin kai, a hada musulmai da krista da yahudu a guri daya, wai ga masallaci ga wani wa a guri daya, babu shi. Babu wani wai da al'adani kai addinin ma babu wasu addinai a ba kasa, addini ɗaya ne. Kuma mi Allah ya ce mana inna dina inda lahi al-islam, addini al-abun Allah shine addinin musulunci, babu wani addini. Duk waɗannan shiririta ne, babu wani addini da Allah ya saukar da shi kristanci, babu wani addini da Allah ya saukar da shi yahudanci, duka babu, musulunci kadai. Dukkan waɗannan annabawa tun daga annabi Adam har zuwa annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama addinin musulunci ne. Kuma dalilai suna nan ayoyi da guri daban-daban. An kumta shuhada izqala yaquba libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa dan suka ce wa nanu lahu muslimun. Duk addinin gabaki daya musulunci ne, shari'a ce ta bambanta. Addinin Allah musulunci, tauhidi daya, aqida daya. Saboda haka anni abudullaha wajtanibu tagut, kowane annabi yazo a fauta wa Allah anisa ci tagut. Addinin annabi Musa shine musulunci, shari'arsa ita ce at-taura. Addinin annabi Isa musulunci, shari'arsa ita ce injila. Addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musulunci, shari'ar shi al-Qur'ani. Wannan shine kawai bambanci shari'a ne. Kuma Allah ya sake maimaita mana, yake faɗa mana ya turo da manzo bayan annabi Musa bayan yace wayada anhum israhum wa aglal allazi, ma'ana an turo shi dan ya sarar mana da wasu hukumce, ya sarar da wasu hukumce wanda aka ma na baya saboda tsaurin kansu. addinin da yake mana shari'ar annabi Musa ba ita ce shari'ar da aka yi wa mutanen annabi Isa ba, ko ba shine ba shari'ar da aka yi wa mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu dauki misali tuba. A cikin addinin annabi Musa, saboda mutane ne Yahudu masu saurin kai, masu fitina kadiba, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala, so lokacin da a cikinsu wani ya kashe wani, sai rikici ya tashi, aka kuma suka wanda suka kashe suka dauki gawar su kai kofar gidan wani, waɗancan da suka tashi suka kawo su a kofar, sai suka ce a su ba sai da waɗancan su suka kashe a cikin gari guda kuma kabila guda. A'a ba mai raba, hayaniya ta tashi, ƙarshe abu kamar da wasa, sai har aka ɗauko makami, yanzu za a zama katilan wa maqtulan. Allah ya sanya daga cikinsu masu hankalci kuda-kuda-kuda-kuda. Ayaya, muna a cikinmu akwai annabin Allah, har kuma zai kai mu ga kisan junanmu. A bari magana a je wajen annabi Musa. Aka ce to Musa ga abin da ya faru. Saboda haka ka roƙa mana Allah ya bayyana mana yayi wannan wanda ya wannan laifin. Shikenan annabi Musa ya roƙi Ubangiji, aka ce su yanka saniya. Kawai shine umarnin da aka ba su, yanka saniya, insha Allah kuma za su ga shaya da biyan bukata yanzu. Ba dai wai suna so su ga waye kashe ba, to shikenan kawai umarnin da aka ba su. To kadiba inda mutanen ƙwarai ne, ba su da tsaurin kai. Me za su yi? Su kashe annabi Musa ne a yanka, ko ko da saniya aka ce, ko da irin saniya. In gajera suka ɗauko, in babba suka ɗauko, in sa suka ɗauko, in mace suka ɗauko, suka yanka ta yi, ko tun da saniya aka ce musu. Amma ku diba amsar da suka ba annabi Musa, suka ce Musa iskilanci ne suka yi mana ma, wa ka diba manzan Allah ba shi ne shugaba a cikinsu, wa amma iskilanci ne suka yi mana, muna ce maka ayi kaza, me haɗa kisa da sayanka saniya? Su kuma bayan sun sa shi ya tambayi Ubangiji, yace subhanallahi, ce ya zan yi muku isgilanci, ina cikin kuma ina jagora kuma manzon Allah, annabin Allah. Tukun dai can suka yarda to su tautoko, to shi kenan. To tun da kun yi nadama, me ya kamata yi? A ce to a yanka, a ji a kamo a yanka. Suka ce to koma tambaye mana Ubangijinka, wata irin saniya ce za a yanka? Kun ga har yanzu kenan tuban bai yi ba, nadamar ba ta nadama zuwa. An da a ce na ƙwarai ne, babu wanda da kamata su kawo su ce ni a yanka. Ko ma sake tambayar Ubangiji, to wata irin saniya ce? Ku diba wahala. Ya sake kuma ya tabbata da aka ce to ku yanka kaza me kaza me kaza. Suka ce a tambaye su saniyar nan me ki zuwa, kiwo ce ko mara kiwo ce, me kaza? Ka diba kai ƙarshe har dai suka tambaya, wa a faɗa musu kallon launin saniyar. Allah da ya tashi sai faɗa musu launi da yake wahala. Aka ce ku je ku samo safara faqi'un launiha tasurru nazir. Aka ce na farko ku samo masara, masara saniya ita ce safara, yalo. Kuma yalon ma in ta zo faqi'un launiha, wanda launin ya cika tasurru nazirin, kuma duk wanda ya kanta sai ta faranta shi. Inda za a ɗauku za ku kawo ta yalo ma, kuma duk wanda ya kalla ta ce ba ta yi ba, to ba ita ce ba. Sai da in kowa ya ganta ya ce masha Allah, wannan ta kai alhamdulillah. Kaga duk meye tsanantawa suka yi, sai Allah ya tsananta musu. To mutane ne masu tsanani, sai Allah ya tsananta musu. To Yahudu, saboda mutane ne masu tsauri kadiba, sai shari'a su yi tsanani. Tubansu, idan mutum ya yi zuwa Allah laifi, sai aka ce idan suka saba wa Allah, sai aka ce faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum. Tuba shine su kashe kansu, masu marsa laifi su kashe masu laifi, shine tuba. Alama Allah ya karbi tuban ka, alama ka tuba. In ka kyara ma a kashe ka, ko kuma ko kyara ku kashe, to kenan ba ku tuba ba. To amma mu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a shari'a tuba fa, idan mutum ya ba Allah laifi, kana da kwancan ka, dan sai ka ce astaghfirullah kawai, tawbatan nusuha ake zuwa, ya kasance har a zuciyarka kayi nadama. shine malamin adade ke ta washu rudu ta batu annadamu ala ma fata wan yatu allahi uda ila zambi fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka ma asiyata fi sa'atiha in kana mutalabisan biha shine kauka cika wadannan sharuda annadamu ala ma fata wan yatu allahi uda ila zambi fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka ma asiyata fi sa'atiha sunni ko shuruda da ka cika wadannan sharuda tsakaninka da ubangiji ya yafe maka sai ruwan tsako ya haƙƙi tsakaninka da dan uwa shine ka cika kamar da mishi haƙƙinsa kaga ashe kun ga mu sai Allah ya sauƙaƙa mana su kuma Allah ya tsananta musu saboda ni su mutane ne masu tsanani mun kuma Allah sai ya sassauta mana a cikin alkur'ani ina ba ta fahimta kawai shine bambancin shari'a da yawa gurare da sauransu so an hana su cin kitse saboda haka dai mutane tsararru ne sai su ɗauki kitsen sai su narka su sa a kalba su je su tsira kuma sai su ci kuɗin an ki cin biri an sha romansa tsugunna ba ta ƙare ba an sai da kare an so biri ko an sai da biri an so kare to ka ji baɗin waɗannan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ba su da wannan tsauran ka irin nasu ina ba ta fahimta kenan wannan shine ba mata addini akun Allah shine musulunci to in dai addini musulunci kake to ga tsari yanda yake ina ba ta fahimta to wannan shine gaba ta farko mu sani wa yake limanci sa'annan kuma mace ta halatta ta limanci bai halatta ba to sai gaba ta gaba sai ce wa ya qara umma al imam fi ma yusurfi idan mutun yana bin lima yanzu kuma an shiga bayanin mamukai da zaka bin lima idan kana bin lima to inda liman yake karatu a asirce to kai ma zaka yi karatu a asirce ka karanta fatiha ka karanta sura sai dai kana cikin karanta sura kai baka gama ba liman ya gama nashi yayin rukui to yanke taka sai ka bin lima don ba zaka ce ba a bari sai na gama tukun bin liman a yo ashe ma baka yi koyi da liman in ba inna ma shugula imamu li yutamma bi an sanya muku liman domin ku yi koyi da shi fa iza kabbara fa kabbir wa iza raka'a fa rak'u wa iza sajada fa sujudu an sanya muku liman don ku yi koyi da shi idan yayi kabbara ku yi kabbara idan yayi ruku'i ku yi ruku'i idan yayi sujada ku yi sujada to yaushe liman yayi kai kuma ka ce a ba gama ba sai ka tashi da mun ba tare kuke ba ko kuma wani mutum ya rike yarga liman ma to saboda haka wannan babu kenan a takaice idan mutum yana bin liman a sallah inda ake karatu a asirce to saboda haka kai ma mamu kana karatu a asirce ka karanta fatiha da sura ka cokam wala qara'u ma'ahu fi ma yajharfi amma mutum ba zai karatu ba tare da liman inda liman yake karatu inda yake karatu a bayyane idan liman yana karatu a bayyane to abinda ake so mamu yayi fatiha kadai take wajibi a gare ka zakaranta dalilin nassin hadisi da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatiha til kitab saboda haka malamai magabata salaf suka tsaya akai ko da liman yana karatu a bayyane to kai mamu kai ma zaka karanta fatiha a bayyane sauran sai kai shiru kawai ina ba ta amfani wannan hukunci idan kaliman yana karatun sallah a bayyane kamar mu dauki sallar isha'i sallar magriba sallar isha'i sallar asuba kun gar koyin su biyu duk a bayyane ake ko to anan idan ka zo kai mamu ko da ka zo masubuki idan kai kabbara ba ka yi du'a istifita addu'ar bude sallah kai kabbara kai ta'awuzi kai basmala sai ka karanta fatiha a aboye kai zan shi liman yana karatun shi a bayyane kai kuma zan karanta fatiha a asirce wannan wajibi ne hadisi ne ya tabbata duk wanda bai karanta fatiha ba babu sallah to amma da ka gama karanta fatiha sai kai shiru yanzu kuma sai ka saurari sauran karatun liman wannan shine abin da yake tabbace a sunnati amma inda liman yake karatu a asirce to zaka yi karatun fatiha kai ma kuma zaka karanta irin surar kai su ba mamaki liman yana karanta wata sura can bakara kai kuma kana karanta surar da nazaki duk wannan ba bambanci ba laifi amma liman yana ruku'i to kai kai kake ta ka bi shi domin shi kake koyi ba da sauransu ba da wani ba wa man adraka raka'atan fa aksara faqad adraka jama'atan. An zo wannan hukunci, yanzu kuma hukunci na gaba, duk mutumin da yazo ya samu raka'a guda da liman, to faqad adraka jama'atu, ya samu ladan jami, ya samu jami. Alal misali a sallar isha an yi raka'a uku baka nan, sai ka zo ka samu raka'a ta karshe da liman, to yanzu ka samu ladan jami, falalar jami. Me falalar jami? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mana, sallar jami guda ta fi daraja fiye da sallar mutum guda shi ɗaya a gida. Da daraja nawa? 27. Wata ruwaya ta ce 25, to muƙaddara ko 25 ɗin ne ma. Shi ya yi sallah a masallaci, in kana so ka tardo shi sai ka yi sallah 25 tukwa, to ka samu falalarsa. Ba wai sallah ka san ke farali, amma falalar sallar jami'i guda sai ta baka falala 27. Ashe kun ga, saboda haka yin jami'i zuwa masallaci ɗan uwa mu daji. Da yawa mutane suna wasa da sallar jami'i, wani zaka same shi ma makwabcin masallaci amma ba zai fito jami'i ba. A ka'ida jami'i yana wajaba ga duk mutumin da kiran sallah yake kai masa, kuma abu ne da babu sassauci. Mudiba makahu ba Abdullahi ibn Maktum, ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, makahu ne kuma, yazo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam permission rangwame, a mishi rangwamen zuwa masallaci saboda bai da jagora. Manzo Allah ce, to an maka rangwame. Bayan ya tafi, sai manzo Allah ya kira shi, har ya ce wa ka zo dawo, yace kana jin kiran sallah? Yace kwaran sallah, kiran sallah na kai? Yace a duk wanda kiran sallah kike masa ba a sauke mishi ba, makahu ba a sauke mishi ba, yazo sallah kuma bai da jagora, ina kai kuma lafiya, ka lauka zauna a gida ka dinga sallah, sallar jami'i. Kuga wannan kadai ya nuna mana sallar jami'i ba kamar karamar abu ce ba. Nabi ku ji ba sallar jami'i har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rishin lafiya wanda daga ita bai sake tashi ba, sai koma ga Allah subhanahu wataala. Amma yana cikin wannan rashin lafiyar, zai sanya a shiga kafadarsa, in ya shiga sallah ya fito a zo a yi jami'i da shi, kuma ka shiga kafadar shi a meda shi. Me yake nuna mana mahimmancin jami'i ɗan uwa? Mujiba sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda, an soke shi da rauni, an fasa mishi tikifa da wuka. Saba kuma Kadiba a wancan lokaci ba mu da ci gaba ma irin na likita na zamani, amma da haka yake daure cikin nan ya zo sallar jami'i asuba da shi, a zo a yi sallar asuba da shi jami'i, kuma a kama amira shi gida, kuma haka a fitar da shi. Akwai ɗaya daga cikin magabata da ya ce wa ƴaƴansa yana rashin lafiya, ce su ɗauke su kai shi masallaci, suka ce ba ba ba, baka da lafiyan Allah ya maka sauki, ce kai ku shi wannan abu jami'in, ce ku ɗauke ni ku kai. Aka ɗauke shi aka yi shi, Allah ya kaddara a wannan jami'i da ya fita a cikin jami'in nan ya rasu, to me yake wannan falala? To amma ka diba yau, iyaye amana da Allah subhanahu wataala ya dora mana, zakai kokari ka fito da asuba sallah, ko zakai kokari ki tashi da asuba sallah, saboda mu sanin muhimmancin kina neman gyaran lahira gobe, kana so ka samu gobatan ka ta yi kyau. To amma kuma sai ka tafi ka bar danka a daki ko ƴaƴanka a daki suna barci, wannan gata ne kai musu ko kuma halaka su ne kai? Kai me yasa ba kwanta ba? Kuma muƙaddara in ƙanana ne, in ba koya musu a yanzu a wuce za su koya? To wasu samarin ne ma tuko, wanda mukallaf mutum zai bar ƴaƴansa gobe kiyama, idan Allah ya tambaye ka wata amsa zaka ba Allah dan uwa? Kuma sai Allah ya tambaye ka, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iya, dukkan kuma kiyaya ne, kuma dukkan mu gobe kiyama sai Allah ya tsira mu ya tambaye mu game da kiwon da ya bamu. manzo Allah ya fara sanuwa fal imam ra'i wa rajul ra'in fi ahli bayt wal mar'atu rajul namiji mai gida amana ce Allah baka sai ya tambaye ka uwar gida ita ma amana Allah ya baka sai ya tambaye ta kuma da haƙƙin mai gidanta haƙƙin ayyanta to wajen ibada ka fito sallah ka bar ayyanka mi zaka fada wa Allah kuma gobe idan yaran nan suka lalace wa za su fara zarga wa bai matsa musu ba wa bai koya musu ba kai ne kai kana gata ne da kai musu kai ka tausaya musu to su mu ba za su tausaya maka ba kuma ka bata musu lahirar su kuma sa'annan kai ma kuma ka kwamsa ka kwason maka kanka laifin da gobe kiyama Allah zai tambaye ka kene ya kamata da yawa iyaye wallahi muna gani ba gata bane ba ka fito ka bar ayyanka ana sallar jami'i ko kuma ma ka bar wani zai bar ayyan ma suna kallon tele wa yara ne maimakon ka ce a kashe a tashi a je yi sallah umma dawo ne ka dawo kuma a sake kallon umma har ma mai akai ya kamata iyaye wallahi mu sani addinin nan wallahi tafiya zani wallahi mu gyara kuma wannan gyara kayanka ne ba zama sauke mara ba to saboda haka sallar jami'i tana da mahimmanci ai kokari ka zo ko da raka ai ka samu daliman to ka samu wannan falala barkatuna kuma Allah ya sanya ka samu da yawa bal yaqdi ba'da salam bal yaqdi ba'da salam al-imam ma fatahu ala nahwi ma fa'ala al-imam bil qira'a to yanzu ka zo ka samu raka'a da ɗaya da liman to Allah ya taimake ka yanzu ka samu falalar jami'i to mi zaka yi yanzu kaga sai ka rama shine ke fal yaqdi sai mutun ya rama ba'da salami bayan sallama al-liman ba'da salami al-imam bayan sallama al-liman ma fatahu abin da ya fice shi ya sai rama shi ala nahwi ma fa'ala al-imam zaka rama shi gurgurdan yanda liman ya aikata bil qira'ati wajen karatu mara yanda liman ya aikata to haka zaka yi kenan sai ka jero yanzu dan ka samu raka'a daya to in ka tashi liman a raka'a farko mi yayi fatiha da sura to sai kai fatiha da sura a bayyane ko a asirce a bayyane sai kai a bayyane haka raka'a ta biyu ma'ana in ka tashi to huwa zakai kamar yanda sallar take ta farko ina ba ta fahimta ba zaka ce ba a tunda yanzu raka'a karshe ce na samu to bari in yi ta karshen in kara mata karshe in zamna a yanzu in ka tashi sai ka tashi sai ka yi tahe ka jiro tun da liman ya taho fatiha da sura fatiha da sura kuma fatiha kadai shine yake ta falyaqdi ma fata falyaqdi ba'da salam ma fatahu ala nahwi ma fa'ala al-imam fil qira'a gurgurdan da liman ya aikata a wajen karatu wa amma fil qiyam wal julus fa fi'luhu ka fi'lil bani amma wajen tsayuwa da wajen zama aikin ka kamar mai aikin aikin mai gini ne mai gini in yazo ba inda yake ba da yake ci gaba ba to wajen bangaren zama da tsayuwa to haka dora ne zakai amma wajen karatu shi kuma sai kai shi yanda liman ya dubo da shi shine kalfi ilal bani al musalli wahadahu ma'ana wanda yake sallah shi kadai wa man salla wahadahu falahu an yu'ida fil jama'ati lil fadl fi zalika to haka kuma ga wani hukumci mutum ne yayi sallah shi kadai ba mu maki a masallacin ungo ka riga an yi sallah da kazo sai kai sallah kai kadai ka shiga cikin gari kawai ka tarda ana jami'i to shi sai ka bi wannan sai ka bi wannan jami'i dan ka samu wannan falala ai can kai kadai kai ladan kadai kake to yanzu in ka je sai ka bi wannan jami'i sai ka samu ladan jami'i ita wannan kuma sai ta zame maka nafila shine ce falahu an yu'ida fil jama'ati wanda ya salla shi kadai to ya samu ya sake salla a cikin jama'a lil fadli fi zalika saboda samu wannan falala 27 inna ka tabi kuje ka illa al maghriba wahadaha mala yace sai dai maghriba ita kadai nan fahimta ce tana da rauni a kowace salla zaka mutun zai iya ramawa da sauransu kai ta kai kadai kaje ka samu ana yi da sauke kai me yasa ya malama kana magarba da agallabiya ita magarba lokaci guda ne gare ta dan kankani da wuya ka makai ta ba anan in kai ta kuma kaje ka same ta a wani guri cikka cokam saboda kusan lokaci guda ne wa man adraka rak'atan fa aksara min salatil jamaa fala yu'idha fil jamaa amma malaka cewa wanda ya samu raka'a daya ko fiye da haka a cikin sallar jama'a wala yu'iduha fil jama'a to ita wannan ba zai sake sallar jami'i ba wannan ga fahimtar mu ta malamanmu na mazhabar malikiya idan ka samu jami'i to in ka je ka tada wannan jami'i ba za ka sake ba ina ba ta fahimta su anasu fiqihu anasu fahimta to amma wannan fahimta tana da rauni nassin hadisi ya tabbatar mana ga Mu'az bin Jabal sai zamuna yayin sallar isha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a can kuma garin su kauyen su ana jira shi kuma shine limami sai shigo Madina yazo yayin jami'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an gama jami'i kuma sai ya koma can sai kuma shine liman sai je musu jami'i shi shace yi da manzon Allah kuma yaje saki wata isha in a can kuma jami'i kaga inda bai halatta ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta kama shi bincike a kuma sa'an da bai halatta ba da sun zo tun daga wani wanda yazo ya kawo karar Mu'az wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah zuwa yake yayi sallah a can sai kuma yazo mu yazo tsananta mana anan yazo yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatani ya Mu'az manzo Allah bai kira da sai inda bai yi wada sai ce a'a ce a'a in zaka kai ka sassauta musu mana ina ba ta fahimta kenan nasi ya tabbatar da hadisi kenan sai mu aje wannan fahimta ce ba wai sabani bane ba ta a zo abuta a kowa fahimtar su ne ga nasi to sai aje kuma fahimtar malamai ina ba ta fahimta kenan nan sai mu aje wannan fahimta ta mutum mazhab maliki mu kana so kai tambaya ne a biyun farko ana bayyana a biyun karshe ana asartawa shi inda anan kaga da ya kawo mana akwai hadisi ruwaya biyu can wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fal yutimma a cika yace fal yaqdi arama to anan malamai suka yi sabani ta wannan bangaren shi yasa ya zaka samu siffar ramuwar ta kasu kashi wanda ya doki waccan bangaren fal ya kaji ramuwa to kenan kaga akwai bambanci yana ke ramuwa in ga kuma fal ya timma shi kuma cikawa ake kenan cikowa ne zakai ina ba ta fahimta duk wanda ka doka yayi dukan nassin hadisi ne to amma wanda ya fi shahara kenan fal ya timma cikowa ne zakai kenan sai ka wannan ramukowa ne zakai sai ka doko wadancan shine fi rinjaye a mazhabin ta malikiya kenan yanzu bin na zakar ramuko insha Allah to amma ko kowanne kaka samu sabani duka kowanne yana da nasi da fal yutimma fal yakati ai shine bayani da nayi kenan in ka doki fal yutimma cikawa zakai in cikawa ne zakai sirantawa zakai kenan ka kawo shi ya ce wata hujjata ka in ramuwa ne zakai fa to wancan ina fata fahimta to amma gaskiya wannan fahimta ta fal ya kaji ita ce tafi wannan malamai su wannan shirin jawo akan ta amma dukan su akwai nasi kawai dan bambanci ne falo in ramuwar ta can manzo a riwaya bi ce manzo Allah ce fal yutimma wannan ya ce fal ya kaji to wannan shine sai ga wacce suka ce a in timma ne za yi ga yanda za yi in wacce ne za yi amma dai abin da yafi ga musamman ma kuma ga mazhab malikiya shine a ramar shi sai ka dauko fatiha da sura kaza shi insha Allah to wannan kuma larura aka ce aliman kuma yana dokewa mutum abinda wannan kenan daman amfanin liman aka ce an falya kake ta kai 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 koyi da liman da sauransu kuma falalar bin liman ya doke maka wadannan abuwa kenan alamzali ka samu damar kake shi ne ka amma akwai larura addurura ta bibul mahsura nan albarkatin bin liman to liman ya doke maka insha Allah Allah ke muke mu kenan in muna cikin karatun akwai tambaya ka bari ta kuce a dinga yi insha Allah ba wai sai an kai karshe ba kenan da tambaya dukkan kafa da muka kai akwai mutum yana tambaya kan yayi tambayar ka bari a mutum dan gwa ba maki abin aje a kai karshe kai tambayar sai ga mutum ya manta da sarasu ita kuma wani lokaci tambayar tana ƙara fitar da darasin insha Allah Allah saka mu dade to shine yake ta fa aksara min salati jama'at wala yu'iduha fil jama'a saboda haka mutum ba zai sake ta ba a cikin jama'a wannan shine fahimta mu ta mazhabin malikiya ina ba ta fahimta kenan kaga in muna karatu wani abun ba yake kai rinji ba yake kai mugarrama ba karatu ne duka kenan kaga na iya fahimta shine ake fiqhu ne fahimta ce to amma sai kace to shikenan haka ne amma kuma tun daga nassin zahirin hadisi to mu ajiye da nun magana ta fahimtar malam ga nassin na hadisin manzo Allah to kuma a wannan kenan in babu nassi to anan ne kuma ake kawo naka in kawo na ko ba fa ina ba ta fahimta kenan anan kaga ga nassi sai aje wannan ra'ayi fahimta sai a dauki nassi to wannan kuma ba yana nuna naki malikiyan ba a ko na saba malamai da sauransu to diya wanda bai karatu sai ta ah to shikenan ka saba shi ba sabawa ne ba su kansu maliman haka suke kuma haka Imam Malik yake yace idza sahal hadisu fa huwa mazhabi idan ana tafiya ana karatu aka samu ga hadisi na inda ga na faɗo ta magana sai hadisi yazo yace ni kuma ban san da hadisin ba yace to shine mazhabi ko ina rayi ni ma ajje magana ta zai dauki wannan hadisin ina ba ta fahimta shi yasa kenan kaga waɗannan gurare duk guraren da ake da dan sabani in ya tabbata sai mu tabbata shi in kuma bai tabbata ba akwai rauni akan sai mu bayani mu ce to kaza in ne ga yanda ake yi a mazhabin malikiya amma kuma ga nasi yanda yake ina ba ta fahimta to shi ne wannan bangaren kenan jami'i ya halatta wannan ko kai samu sallar jami'i anan kuma ka je gaba kana ana sallar jami'i ya halatta ka bi jami'i ina ba ta fahimta wa man lam yudrik illa tashhuda aw sujuda falahu an yu'ida fi jama'atin to yanzu mutuman da bai samu komi ba sai tahiya ko sujara guda daya falahu an yu'ida fi jama'ato nan suka yi da suka ce to ya samu ya sake sallah a cikin jami'i amma in ka samu su ba su yarda ka sake ba ina ba ta fahimta to saboda haka kenan sai mu aje wannan gefe sai mu dauki nassin insha Allah war rajul wahidun ma al imami yaqumu an yaminihi to yanzu mutum ɗaya ne mutum biyu ne za su yi sallah da liman da mai bi mishi za ku yi sallar jami'i mutum biyu sun zo za su yi jami'i to ya za yi shine ce wa rajulun wahidun mutum ɗaya ma imam tare da liman yaqumu an yamini to sai ka dawo damar liman yanzu kai da abokinka kun tsaya a daji za ku yi sallar jami'i to saboda ku biyu to shi liman shi wanda imamun dama zai dawo ta liman ba hagun ba kenan ku da an zo ana tsaye da an ga na dama to an san shine mamu saboda haka wanda zai zo ma daga bayan yana so ya fiku kenan na daman zai jayo ya san waye liman to wannan ita ce ka'ida kenan in ku bi za ku yi to kai sai ka zama mamu sai zama a damar liman wa yaqumu rajulani fa aksar halbu amma idan mutum biyu ne ko fiye da biyu to kuma sai su koma baya ba jewa sai su koma baya kenan sai su bi shi fa in kanat imra'atu ma'ahuma qamat khalfahuma yanzu kuma idan da mace a tare da su su bi maza da mace guda to ita kuma ba a jewa to kuji mace ba ta jewa da maza ita kuma sai ta koma bayan su to kun ga da Allah ina nufin tsararrun masu hada jami'in maza da mata a guri daya wannan cin kashi ne addini wannan rushin kunya ne da fitsara ma'ana tozarta mu ne ma walakanci da ake ma musulmai to amma saboda mun zama babu jaga mun ci ma zamna sai annan wa a jami'i wai mace ta jalimanci sannan kuma wa a sahun wai maza da mata kuma ko gele babu ko irin wannan gelan ba nan ta yani ganta li babu wa jami'i ne wai wanda shine wayewa wa nuna mun la ilaha illallah wa addini modere Allah ka shirye da mu wallahi mutane sai hankali lahiran nan wallahi ko baka shirya mata ba za ka ji lokacin kawai to an yi mutum ya riga ya tafi ba anan ba babu zancen na dama a dawo baya to da mutane iskar duniya tana rudar su mutum ya taba Allah ku tsara game da addinin sa yi ta kama kariya a addinin Allah. Allah ka shirye da mu. Fa in kanat imratu ma'ahuma qamat khalfahuma wa in kana ma'ahuma rajulun salla an yaminil imami wal maratu khalfahuma. To yanzu kuma liman ne mutum biyu ne da liman da na'ibin sa, ba an ce bai tsaya a dama sa ba, to kuma a tare da su akwai mace, ya za yi? To ita sai ta koma bayan su, su su biyun sai su tsaya, ita kuma mace a baya. A hakan ba za su hadu ba a ce to da wancan su su zo su hadu su zama biyu shi ne ma a gaba, a ba yi.
Wa man salla bi zawjatihi qamat khalfahu, kai in dan mutun zai salla da matarsa ma bayan ka za ta tsaya, kaga dai halali yake ce ko? To amma ba za ku hadu ba, sai ta koma baya. Kana jagora kana limanci, ita kuma tana gaba, ku bi raka da kai sai ita, domin ku hadu komai yana iya faruwa. Wasabiu in sallama a rajulin wahidin, yaro karami kuma idan zai salla tare da mutum shi daya khalfal imam, to shi ma sai ya tsaya bayan lima. Fa amma kenan, yanzu alal misali mutum biyu ne za su yi salla, to na uku su yaro ne, to ba za ku tsaya da yaron ba, a ta zai ku daidaitu kai da liman yaron, shi kuma sai ku tsira shi a baya, domin yaro wani shi'umin abu ne, sai kun duka kun yi ruku'i kafin mi kanka taso sai ka same shi babu. Tidi wani abu ya wuce, ko yana zaune ba yana kwance duka da yake, sai ka ji abu yake ya ce wane ya ce zo mu tafi kan shi kirfi, sai in yaron mai hankalta ne wanda ba zai iya tafiya ba, to wannan kuna iya tsaya. Amma yaron da ka san komai ma kai ka duka ma ka taso kai ka neme shi ka rasa, to ba a yi, sai ku haɗu da kai da liman sai ku bar shi. In ma kuma ma har kuna ga tafiyar ma ka ai wata matsala, sai ka jingina shi sai ya zame muku na uku dai, oho in ya tafi fadi ma in ma ya tsaya dai shi da daman bonus ke. Kama khalfahu in kana sabiu ya aqil, idan yaron yana da hankalta, la yazhabu wa yad'u man yaqifu ma'ahu, ba zai tafi ba ya bar wanda suke tare, shine ce wasabiu wasabiu in sallama a rajulin wahidin, yaro karami idan ya salla tare da mutum idan khalfal imam ya tsaya ba liman, kama khalfahu sai tsaya a tare da shi, in kana sabiu ya aqilu, idan yaron yana da hankalta sai ku koma baya. Amma idan yaron ka san ba zai iya tsaya ba yana iya tafiya, to saboda haka sai kai hade da liman, la yazhabu wa yad'u man yaqifu mujad. To kenan sai mu kana wal imam ar-ratib, sai mu tashi anan. Aha, tam to Allah sa za su iya tsaya, ma'ana yana bayani za su iya daura da daura, za ku iya daura da daura ya dan zarta ba dan ba duba laifi, eh kuma za ta iya tsaya a bayan ka, za ta iya tsaya a dauran ka ku dan zarta, amma kai ka zarta da wani ya halatta ba komai wani insha Allah. Kun ba mutu tambaya shi ko? Mutum da shi da matarsa ba ka ganin da aka ce bai ta tsaya a bayansa ba, yace to sun iya daura da daura kenan kuna jira, amma ba ku hadu ba, amma kuma kai ka zarta ta ya halatta shi ma insha Allah. Allah ki dake mu. To ana zamu tsaya da fata mu kwanta da Allah ta rahama cikin ladan abinda muka kusuri, Allah ya fi mana bukatocin mu na alheri, Allah ya mana su, Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya tuka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ƙarya tuka ba mu ikon guje mata. Wa subhanakallahu wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kare ɗan nasiha ga ƴan uwa, mu dinga kokari, mu dinga juriya dan a lokaci guda ne, dan kan ganin gyaran addini ne, kun ga waɗannan littafi ne na fiki wasu sanoyi ne wata in kana zama a hankali duk zaka ji wani abu ba kana bukatar a hankali, sai mu gyara ibada mu gabaki dai mazan da mata. Amma da yawa da mutane sai muna watsa, sai ga mutun ya je ya zauna an yi surutun karasa ma ya aka yi
ko kallace kallace da sauransu, amma an awa guda ka samu lada domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutum ya zauna a masallaci daga wata sallah zuwa sallah ladan sallah ake rubuta ko ba komai a ce ba a karatu ko ka zauna kana jiran sallah to kana ana rubuta maka ladan sallah kamar kana cikin sallah ne har wata sallah ta zo to ka kowannan ma kamata mu zauna to barkana kuma zamu zauna mu dan ka'idantar da junan mu duka ba wannan duka mu haduwa ne muke karin junan mu da baki da kuma kamar da ibadu jima abin da ya shafi kuma to kenan da Allah ayyuwa mu duka kokarin zama da sauran su yana kaga sai a watsa kawai a ji a yi hira a dawo kuma sai lokacin sallah kuma mu dawo mu cika masallaci ya kamata mu haka mu kokari mu duka kokari ana yaka zuciya kuma ba abin da ke ba kullum ne abin da kullum ne ba sai mutum ya ce to kare a kosa abu ne na jefi jefi a sati so daya a dinga ta kokari Allah kama mu daga baki da ayyuwa dan tunatarwa ne dan samu ladan abin kuma mu tsara gare ibadan mu assalamu alaikum.